Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana kan mita 25 31 da kuma 49. Masarar ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta shafin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a FM, Nomad FM da radio tashar Motor View Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a Ghana kuma na jinmu ne a tashar Alpha Radio ta birnin kuma si yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a bihausa.com ko ku sashenhausa.com. Masare assalamu alaikum barkanku da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'armasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Lahadi 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2018 kafin ku ci abin da muke tafiyar da shi mu fara da kanun labarai Ibrahim Ka'armasi Garba gare ka
to kasar Masar ta ce ta kashe wasu yan bindiga 19 waɗanda suke da hannu a kashe kuɗawa 7 da aka yi ranar Juma'a Wani sojan Amurka ya mutu sannan wani kuma ya ji rauni jiya Asabar a Afghanistan a wani al'amarin da ake ganin harin cikin gida ne. Sannan wani lauya a kasar Pakistan wanda ya kare wata mace Kirista wadda ta fuskanci hukuncin kisa ya gudu daga kasar.
Madalla to bayan labaran duniya zamu kawo rahoto daga Abuja inda za ku ji rawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi domin ceto jam'iyyar APC daga wasu matsaloli da take fama da su.
To alhamdulillah ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yake yi da ƴan takara wanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba kulliya ta biya kudin sabulu
haka kuma za ku ji rawar da sarakunan gargajiyar Najeriya ke yi domin yakar ta'addanci
The role of traditional rulers in maintaining peace and security in our various communities cannot be overemphasized The recent security challenges we experience in the northeast and the commendable efforts made by our traditional institutions across the sub-region towards ending the insurgency.
Sannan kuma muna tafe da shirin idan kwaya ta narke daga Mahmud Hafiz Babale amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Masar yau Lahadi ta ce ta kashe wasu yan bindiga 19 waɗanda ake zargin suna da alaka da masu tsauraran ra'ayin nan da suka kashe kuɓɗawa 7 ranar Juma'a yayin da suke kan hanyar su ta zuwa wata majami'a a lardin yankin tsakiyar Minya. Ma'aikatar cikin gidan kasar Masar ta ce an hallaka yan bindigar ne a wata musayar wutar da aka yi da su a hamadar da ke yammacin lardin na Minya. Amma bata bayyana lokacin da aka yi musayar wutar ba. Kungiyar ISIS dai ta dauki alhakin kai harin kan Kirista kuɓɗawa. To amma bata gabatar da shaida ba. Kirista kashi 10 cikin 100 ne da adadin mutanen kasar Masar masu yawan miliyan 100 sun dade suna korafin kuntata musu da ake yi. Wani sojan Amurka ya mutu sannan wani kuma ya ji rauni jiya Asabar a wani al'amarin da ake ganin harin cikin gida ne a Kabul babban birnin kasar a cewar kungiyar tsaro ta NATO. Sojan da aka kashe din mai suna Brent Taylor na da ƴaƴa 7 ya taba zama magajin garin North Ogden da ke jihar Utah ta yammacin Amurka. Kuma ya yi aiki a Afghanistan din tare da dogarawan tsaron ƙasa daga Utah din lokacin da al'amarin ya faru. Jaridar Salt Lake Tribune ta ce wannan ne karo na biyu da Taylor ya je a Afghanistan kuma ya taba zuwa irin wannan aikin a ƙasar Iraki har sau biyu. NATO ta faɗi a wata takardar bayani cewa rahotannin farko-farko na nuna cewa maharin mamba ne na rundunar tsaron ƙasa ta Afghanistan. Ta ce wasu sojojin Afghanistan ma sun kashe shi daga baya. Lauyan nan ɗan ƙasar Pakistan wanda ya kare wata mace Kirista wadda ta fuskanci hukuncin kisa saboda tuhumarta da aikata saɓo jiya Asabar ya ce ya gudu daga ƙasar saboda tsoron za a kashe shi bayan wanke matar da kotun ƙoli ta yi a farkon wannan satin abin da ya janyo zanga-zanga sosai daga ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi a faɗin ƙasar. Mambobin tsatsauran kungiyar nan ta Tariq Al-Labaik ya Rasulullah TLYR sun katse manyan hanyoyi a manyan biranen kasar ta Pakistan na tsawon kwanaki 3 suna kiran da kashe alƙalan kotun kolin kasar ta Pakistan saboda wanke matar mai suna Asiya Bibi da suka yi ranar Laraba. Saiful Muluk ya kare matar mai ƴaƴa biyar a shari'ar bayan da ta fuskanci hukuncin kisa tun daga shekara 2010. A baya wasu mutane biyu da suka yi kokarin kare ta a kotun an karkashe su. To amma Muluk ya ce zai koma kasar ya ci gaba da kare ta muddin jami'an tsaro suka bashi kariya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yan sanda jiya Asabar sun bayyana mutumin nan da ya kashe wasu mata biyu a wurin motsa jiki na yoga a Tallahassee na jihar Florida kafin ya kashe kansa. Yan sanda sun ce wanda ya harbe-harben shine wani Scott Bali da ke Deltona na jihar Florida. Kuma mata biyu da harbe-harben suka ritsa da su sune Maureen Binkley, yar shekaru 21 da haihuwa, wadda kuma daliba ce a jami'ar jihar Florida, da kuma Nancy Van Wessen, yar shekaru 61 da haihuwa kuma malama ce a jami'ar. Baya ga haka, wasu mutane biyar ma sun samu raunuka bayan da Bali, ɗan shekaru 40 da haihuwa, ya shiga ɗakin motsa jikin na yoga ranar Juma'a da yamma. Ya shiga harbe-harben masu koyar da yogar da kuma wata ya yi amfani da wata ƙaramar bindiga. Kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasar Bahrain ta zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai ma wasu 'yan adawa su uku, da Sheikh Ali Salman da wasu mutane biyu waɗanda duk mambobin haramtacciyar ƙungiyar Al-Wafaq ne. A baya wata kotun shari'ar manyan laifuka ta wanke su daga zargin aikata laƙen asiri ma ƙasar Qatar. Salman, wanda shine jagoran haramtacciyar ƙungiyar, yanzu haka ma yana fursuna saboda wani dalili na daban. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta bayyana hukuncin ɗaurin rai da rai ɗin da zalunci kawai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yanzu sai rahotanni, kuma za mu soma ne da rahoto daga Abuja, Najeriya, inda za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya duƙufa wurin ganawa da rukunin 'yan jam'iyyarsa ta APC domin ɗinke ɓarkar cikin gida. Ga wakilinmu Umar Faruk Musa da cikakken rahoto.
A Najeriya, bayan da rigingimu na zaɓuɓɓukan fitar da 'yan takara suka kusa wargaza ƙarfin da jam'iyyar APC ke da shi a sassa daban-daban na ƙasar, shugaba Muhammadu Buhari ya duƙufa wurin ganawa da rukunin 'yan jam'iyyarsa domin ɗaukar matakin da zai haɗa kai domin shirye-shirye na samun nasarar zaɓen da za a yi a shekara mai zuwa. Alhaji Mai Malabu ne tsohon babban sakatare na jam'iyyar APC, wanda a yanzu yake ɗan takarar jam'iyyar na neman mukamin gwamna daga jihar Yobe. Ya halarci irin wannan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Ya koyi min ƙarin bayani dangane da tasiri ko kuma ƙalubalen da wannan ganawar ta haifarwa jam'iyyar ta APC.
To alhamdulillah, ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yake yi da 'yan takara wanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba, kulliya ta biya kuɗin sabulu saboda su waɗanda ba su yi nasara ba sun ji daɗi da yadda ya karrama su, yake ba su haƙuri su rungumi kadara. Dama a demokradiyya dole ne wani nasara wani kuma ba zai nasara ba. Wannan kuma bai nuna cewa su ba 'yan jam'iyya ba ne ko kuma ba rawar da za su taka a jam'iyya.
To amma har yanzu ana ci gaba da samun wasu 'yan jam'iyyar ta APC da ke ficewa suna koma waɗansu jam'iyyun, musamman saboda suna kuka cewa ba a yi musu adalci wurin fitar da 'yan takara ba, an zalunce su, an karɓa musu kuɗi, kuma aka ma hana su takara da dai irin ƙorafe-ƙorafe irin wannan. Ba ka gani wannan ba ƙaramin lahani ba ne ga jam'iyyar, duk da kuwa shugaba Buhari ka ce ya yi nasarar shawo kan waɗansu, wasu suna ci gaba da bijirewa.
Babu wanda dai a sanin mu wanda suka bijire, sannan kuma babu ganin rashin adalci a ciki, sannan kuma babu wanda aka hana wa takara. Sai dai ka yi maganan mutum ya shiga takara bai nasara ba. Wannan kuma dama idan mutum suka kai 10 wani wuri, 5 wani wuri, kusan 20 sun shiga takara akan kujera guda, ba dole bane dukansu su ci zabe.
Sannan kuma 'yan nan daga kudu maso kudancin Najeriya da ke ta kururuwa suna shigowa APC, mutane ne da ake zargin suna da kashi a gindinsu, APC na binciken su, don haka mutane suka shigo APC domin su samu mafaka. Wannan ba haka zai iya ma jam'iyyar Lahani akan magana yaki da cin hanci da rashawa ma?
Ai, yaki da cin hanci da rashawa ba ruwanta da jam'iyya. Ka gaya mutum guda da yake jam'iyyar APC da yake da kashi a Gindi wanda aka yi babake ri'a wancan gwamnatin da shi wanda yanzu aka rufa masa asiri yake zaune. Duk jihohi mun ba su zabi. Akwai jiha da suka zabi zaben delegate. Akwai jiha da suka zabi sulhu. Akwai jihohi da suka zabi kato bayan kato. To wannan duka ya danganci abin da masu fada saki na wannan jiha suka amince suka rubuta war jam'iyya cewa su ga tsarin da suke so.
Mai Malabu ne kenan tsohon babban sakataren jam'iyyar APC kuma a yanzu dan takarar mukamin gwamna daga jihar Yobe na jam'iyyar. A halin da ake ciki dai an sa ido a ga irin matakin kun da gwamnatin za ta sake dauka domin shawo kan waɗanda suke kuduri kuma a halin da ake ciki suka fara yanke shawarar ficewa daga jam'iyyar saboda ci gaba da korafe-korafe ko kuma koke-koke da ake fama da shi a waɗansu jihohi da zaɓuka na fita da ƴan takarar ya kai ga har wasu aka gunfanar da su a gaban kuliya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma sai mu leƙa jihar Gombe, Najeriya, inda aka yabawa sarakunan gargajiya sabili da ɗimbin gudunmuwar da suka bayar game da nasarar da ake samu wajen yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasa, musamman a shiyar arewa maso gabas da ma wasu jihohin arewacin Najeriya. Ga rahoton da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana.
A jawabinsa a taron bikin, Gwamna Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya ce ana alfahari da irin gudunmuwar da iyayen ƙasa ke bayarwa a fannin samar da zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa. Sannan ya ci gaba da cewa,
"The role of traditional rulers in maintaining peace and security in our various communities cannot be overemphasized. The recent security challenges we experience in the Northeast and the commendable efforts made by our traditional institutions across the sub-region towards ending the insurgency is an eloquent testament."
Gwamna Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya ce irin rawar da masu sarautun gargajiya suka taka a fannin zaman lafiya da yaƙi da ta'addanci a al'ummominmu ba zai misaltu ba. Ya ce irin ƙalubalen da aka fuskanta a shiyar arewa maso gabas da kuma hoɓɓasar da masu sarautun gargajiya suka bayar a shiyar abin misali ne a fannin yunkurin daƙile ayyukan 'yan ta'addar. Shi ma a nasa jawabin babban baƙo kuma amini ga sabon sarkin Dukkun, Sarkin Kano Malam Sunusi Lamida Sunusi, ya taya al'ummar masarautar Dukku murnan samun Haruna Rashid a matsayin sarkinsu kuma masanin tattalin arziki.
Mu a matsayin waɗanda muka san shi tun muna matasa, muna yi wa mutanen Dukku albishir cewa sun ci sa'ar sarki. Muna kira ga gwamnatin Gombe su yi nazari akan rayuwar sarkin Dukku, kada a yi masa kallon shugaba na gargajiya kawai. Tare muka yi karatu akan ilimin tattalin arzikin ƙasa, kuma da ya gama ya je yi masters a London School of Economics, wacce a duniya tana cikin manya-manyan cibiyoyin ilimin tattalin arzikin ƙasa. Sannan ya karantar da wannan fannin a jami'a shekara takwas, kuma ya yi aiki a Central Bank. Wannan jari ne ga jihar Gombe, ya kamata a yi amfani da shi. A nemi shawararsa a kan fanninsa, a nemi gudunmuwarsa, kuma muna tabbatar muku mutum ne mai kishin al'umma.
Shi ma sabon sarkin Dukku Alhaji Haruna Rashid na biyu a hirata da shi ya yi ƙarin bayani game da kansa da kuma abin da ya ce ke sha'awa.
To, a cikin jerin sarakuna da aka yi, an yi sarakuna 16 kafin ni. Ni ne yanzu na sarki na 17. Ni yanzu a matsayin sarki na 17 nake a jerin sarakunan Dukku, sannan kuma ni ne sarki mai martaba na biyu.
Ranke dade zan so in san me kafi sha'awa.
To, lallai babban abun da nake sha'awa shine in ga ci gaban al'umma ta, musamman ta fannin ilimi wanda kullum muna cikin kokari, da kuma ta fannin ganin cewa matasanmu sun samu ayyukan yi, sun daina fadawa cikin irin halayya na zamani na shaye-shaye da kuma tashin hankali.
Abdulwahab Muhammad, Murar Amurka daga Dukku a Najeriya.
Mun gode Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda a jihar Zandar bayan fitar da sanuwar tsige Marka da fadar mai martaba sultan na Damagaram ta yi, bangaren Markan ya ɗaukaka ƙara a babbar kotu ta Damagaram. Ga wakiliyarmu Tamar Abari daga jihar Zandar da cikakken rahoto.
Bayan fitar da sanarwa ta tsige Marka daga fadar mai martaba sultan na Damagaram, daga nasu waje bangaren Malkan sun ɗaukaka ƙara a babbar kotu ta Damagaram, inda aka saurari bangarorin guda biyu. Adamu Manzo Mai Gari shine Manzo Mai Gari a fadar mai martaba sultan na Damagaram, shine kuma ya wakilci sarki. Yayi bayani kamar haka.
Ƙarar sarki ne kai, sai muka tambaya sarkin zai ta ko yana iya wakilci wani daga cikin wada. Nan take ce mu je mu wakilce shi. Menene ƙarin Abdulkadir? Sun ce ke takarda akai ba sa mata lokaci ba, kuma an ce an dakatar da shi har zuwa wani lokaci. Na biyu kuma sai kwatanta wai kudurruka abin da ya shahi chef traditional bai kamata ba a mai wannan katsalan da bai kamata a mai hudda shi kai tsaye. Yawanci duka wannan inda dokar nan take aiki, inda aka duki chef de canton ne aka yi zabi aka duke shi a lokacin nan, shi wannan zaben da aka mai kenan yana jira halatta shi, yana dukanta daga wa'annan wanda suka zabe shi. In ba yana yayi wannan babban laifi ba, kasa kuni ba iya dakatar da shi. Muka tamta ba haka bane ba, shi Marka ba zaben shi ba kai, sarki ne ya duke shi ya sa shi.
To ko menene bambancin wanda aka zaba da wanda aka nada?
Shi yanda abin yake da manzan zango da Marka. Shi Marka yana da ikon birni, shi kuma manzan zango a zango, dukansu kuma kasan sarki da magaran suke lawani ne sarki da magaran. Kuma abin da nake so ku gane wannan harkar sarauta abin ta gada yau, ko an ce an hudda shi ko an dakatar da shi, in za a sa wani dan gida ne za a sa, tana yawa abokin wasan shi ne, kanin shi ne, ko dan shi ne, kenan babu wani rukani cikin wannan abu, duka gida guda ne.
Daga ɗaya bangaren lauyan Markan Maitre Abdu Leku Abubakar cewa yayi sun gamsu da sakamakon da kotun ta bayar.
Mu a gare mu gaskiya mun ji daɗi da kotu ta bada wannan sakamako. Shine cewa lalle ta karbi tambaya da muka yi da muka sa mata, amma doka bata bata hanyar cewa ba wannan takarda ta soke ta ko bata soke ta ba, tunda akwai dokoki na cikin ƙasa wanda suke kula da kowane kotun shari'a. To wannan dokai ita ce bata ba shi jujin hanya ba ya ce wannan takarda bata kamata ba ko kuma ta kamata. Juju bai ce ya ba wani gaskiya ba, ya hana ma wani gaskiya.
Shi ma dai daga nashi waje Marka Lawan Adam ya yi bayani kamar haka.
Ba a yi ƙarin sarki ba, amma an yi ƙarin takarda ta fito daga wada kamar yadda doka ta ce a yi. Wannan ƙara iya nan kuma har yanzu ma iya nan kuma har yanzu ma iya nan kuma za a ci gaba da shi sai na ga ulkuwar da kanshi wannan. Yanzu da rana ina zamne daga fada an bado takarda an kamu ta cewa sarki da magaram ya tsida ni kwata-kwata, ni ba Marka bane. To na karɓi takarda kuma na ga takarda, bayan haka kuma tabbatar da cewa wannan shari'a dai ina kanta.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger.
Alkali nura da duniya shari'a yau talasarta kowa da takarda ta yi aji. Eh an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an karo.
Mun gode Tamar Abari daga jihar Zandar. Yanzu kuma sai mu leƙa Yamai, babban birnin ƙasar Niger, inda za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun ba da sanarwar nasarar kakkaɓe wasu 'yan ta'adda. Salimu Mani Barma gare ka.
A yayin da ake yi wa Majalisar Dokokin Ƙasa bayani a dangane da halin da ake ciki a yankin Tilaberi, biyo bayan rahotannin da ke cewa 'yan bindiga na karɓar kuɗaɗen haraji tare da fitar da zakka daga dukiyoyin wasu makiyayan dabbobi a yankin ne, ministan cikin gidan Nijar Bazoum Mohammed ya sanar cewa dakarun tsaron ƙasar da ke ƙarƙashin rundunar musamman ta mayakan Nijar da ke da mazauni a ƙauyen Torodi ta yi nasarar wargaza wuraren da 'yan ta'adda suka kafa sansani a ɗauka daga rukukin itacen da ke kewayen ƙauyen Kwajalbeli zuwa garuruwan da ke wannan shiya a ci gaban babban farmakin da jami'an tsaron Nijar suka kaddamar yau kwanaki kusan goma kenan, in ji shi.
Avant Kwajalbeli ya yi petite forêt, elle a déjà été investie avant-hier. Tous les camps qu'il y a dedans sont en train d'être nettoyés et nous sommes en train de continuer vers Kwajalbeli.
Mutane kimanin 17 ne 'yan bindiga suka hallaka a garin Inates sai kisan hakimin gasa lokaci guda da wani kwarar hula da aka kashe a Ayyuru, ba idan yawaitar sace-sacen ɗaruruwan dabbobi da ƙone-ƙonen makarantun boko, laifin da ake ɗora alhakinsa a wuyan 'yan ta'addan Mali, in ji Sumana Hassan, ɗan majalisar da ya buƙaci ministan cikin gida ya hallara zauren majalisar domin yin bayani a kan wannan matsala.
dans les communes rurales d'Anzourou et de Dessa. Le village de Goulbal, par exemple, a versé 700 000 francs. Le village de Sangara, 700 000 francs et 9 petits ruminants.
Dan majalisar ya kara da cewa wani abin da ke zama bakon al'amari shine yadda ƴan bindigar suka fara fiddawa makiyaya zakka da karfin tsiya a da'irorin Anzuru da Desa, inda aka tilastawa ƙauyawa a garin Gulbal biyan jika 700 na sefa, sai ƙauyen Sangara inda aka biya jika 700 da kananan bisa shekara, yayin da mutanen Bosai Bangu suka biya wa ƴan bindiga jika 400 na sefa a matsayin haraji, ba idan wasu garuruwa da dama da irin haka ta samu. A cewar sa, ministan cikin gida da ke bayani akan wannan batu ya tabbatar da cewa wasu abubuwa makamantan waɗannan sun faru a garuruwa da dama na yankin Tilaberi, iyaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso, kore ke a wasu wuraren bayanan sun sha bamban. Yana mai cewa tuni gwamnati ta ɗauki matakan da suka bayar da damar murkushe wannan aika-aika, lamarin da ya ba dakarun Nijar damar yin wannan kakaba a wuraren da a can baya 'yan takifan arewacin Mali ke buya.
Nous n'avons pas eu cas de cette situation parce que tout simplement nous
avons des forces muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
So je vous tape baba kuno gwamna zuwa kaya miya allura
mun gode Sulaimani Barma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin idan kwaya ta narke fa. Shirin idan kwaya ta narke fa shiri ne da ke maida hankali akan illolin shan miyagun kwayoyi musamman a tsakanin matasa, wanda idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara tattaunawa da Dr. Awal Sani Salihu, ƙwararren likitan ƙwaƙwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. A cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaban amsar tambayar da na yi masa a kan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kan lafiyar ƙwaƙwalwa, inda ya ci gaba da cewa
a wannan shekara a wannan magana ta wannan Thursday ba magana ce kawai ta kwaya ba, har da sauran matsaloli na kwalwa wanda su kuma akan kansu matsalolin, saboda ba a san su ba, mutane kuma ba san yadda za su nemi taimako ba, sai ga sun nemi magani da kansu a garin kokarin su nemi wancan su sha tambayi wannan, sai ga an hada su da miyagun kwayoyi sun shiga sa fada har ka shaye-shaye ba sani ba. To su ma wannan matsalolin na kwalwa ma wayewa da mutane kai akan sanin cewa ga yadda suke, kuma mutane suna samun su kuma matsala ce wanda take bukatar a bada taimako kima zai taimaka. Sannan misali in ka duba a al'adar mu, misali har yanzu kamar yanzu ka dau cuta kamar ta wanda ake cewa depression din nan ta damuwa, shi misali a cikin al'ummar mu gani ake kamar ma dai wata tsarar tsala ce ta shagwababbu, abin ba zai ba lalle a ce wai dan ya ce kawai yana jin ransa ba dadi da sauransu, da irin matsalolin da in bai zafi ga ya fita hayyacin sa sai a dinga ganin kamar ma dai kawai yana fada ne.
Gaskiya
ba ma idan mutane ka fahimci matsala ta ba, kamar yadda mutane suke samun ciwo ido na zuciya na koda haka, ita ma ta kan samu matsala, kuma ga inda za a je a nemi taimako zai hana mutane su nemi hanyoyin da za su tallafa kansu da kansu har su fada kuma wata matsala ta miyagun kwayoyi.
Kware kwa da kai wannan magana shine sai nake akwai wani abu da na sani, mutane da yawa zaka ga mutum yana cikin damuwa sai ka ga an ce ai idan ka sha maganin bacci kai bacci, wato shi wannan maganin tarin da ake magana, zaka samu kwanciyar hankali, zaka samu nutsuwa da sauransu, daga nan sai mutum ya zarce irin illa wai shi wannan wai maganin tarin ma yake yi wa kwakwalwa da ko kuma da jikin mutum.
To matsalar shine babba dai, shine duk kwayoyin da suke ana iya zama wato an dogara da su, wato wanda ake cewa ya zama cewa ya zama addicted, ya zama cewa dole mutum in bai sha ba wato ba zai ji daidai ba, ka san ba ko ba ya ce haka ba, wayannan kwayoyi dai miyagun kwayoyi matsalar da suke da ita kenan. To da yadda suke su canja kwakwalwa, wato kamar yanzu abubuwa da muke ne da kullun wanda suke su muke yi mu rayu mu tsira, kamar cin abinci, kamar bacci da sauransu, idan muka yi su akwai wani bangare na kwakwalwa wanda yake sa muke jin nishadi da dadi na cewa mun yi wannan abubuwan mun ji dadi. Yawa shine idan muka kara ganin abinci yanmu yake tsinkewa ya zama cewa muna sha'awar mu saki ci muna jin yunwa. To wannan dadin da ake ji a wannan bangare na kwakwalwa, kwayoyin su kuma nan gurin suke canjawa, ya zama cewa in ka sha su dadin da kake ji yayi ninki sau nawa ya yi ninki da yawa, rubanya da yawa, za a iya cewa mai bi kamar misali a ce in dubu ne ya kurewar abin da za a samu, don abinci yana iya baka ɗari kuma bacci ko to su kuma kwayoyin za su iya kaiwa dubu abin da za ka ji daɗi idan ka sha. To sai ya zama cewa mutum ya zama tun yana zuwa ya ɗan sha in ya ga dama, yana da zaɓin sha ko ya bari, sai ya zama cewa gabaki ɗaya a rayuwarsa ba abu mai muhimmanci wannan kwaya. Kuɗin da zai ci abinci zai iya ɗaukar su ya sha, abin da ya mallaka zai iya sayarwa ya je ya sai kwaya ya sha saboda daɗin da yake ji yana sha.
To amma
wannan kuma kwakwalwa ce take canjawa ya zama yana jin haka din. To wannan shine mai matukar wahala, shi ake kokarin a taimakawa mutane masu matsala in suka samu, shine ake fama da za a yi a tallafa mutum har ya fita asibiti ya je inda ake bawa masu matsalolin kwaya wanda ta kai har sun zama sai da ita za su rayu. To dole anan ne abinda ake kokarin yadda za a canja musu shikenan.
To zuwa yanzu akwai wasu alƙaluma da kuke da su na yawan waɗanda suke shan kwaya kamar cough syrup din da tramadol wanda suke zuwa neman taimako gurinku haka da wasu kwayoyin gaba ɗaya ma
wanda suke zuwa kamar asibiti neman taimako, yawancin wanda muke kwantarwa muke da yana suna dama wasu matsala ba ta kai a kwantar da mutum ba, kuma wanda ma ba sai an kwantar da su din ba sun fi yawa. To amma a wayanda muke gani din kullun, kaga kamar yanzu ni inda nake aiki a asibiti ba mu da kamar misali a ce ga alƙaluma a Kano inda ake treating mutane masu wannan ga yawansu, amma dai akalla a nan inda muke ni Kano za mu iya cewa ga yawan mutanen da muke kwantawa. Za a ga cewa ba yowa gare su ba sai dai matsalolin ne masu yawa.
Dr. Awal Sani Salihu kenan, ƙwararren likitan kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Dr. Awal Sani Salihu, sai kuma Julie Gresham da ta ba da umarni, ni Muhammad Hafiz nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 10:27. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai taƙaice kafin mu yi sallama da ku.
To a taƙaicen, ƙasar Masar yau Lahadi ta ce ta kashe wasu 'yan bindiga 19 waɗanda ake zargin suna da alaƙa da masu tsauraran ra'ayin nan da suka kashe kubɗawa 7 ranar Juma'a yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa wata majami'a a lardin yankin tsakiyar Minya. Ma'aikatar cikin gidan Masar ɗin ta ce an hallaka 'yan bindigar ne a wata musayar wutar da aka yi da su a hamadar da ke yammacin lardin Minya, amma bata bayyana lokacin da aka yi musayar wutar ba. Wani sojan Amurka ya mutu sannan wani kuma ya ji rauni jiya Asabar a wani al'amarin da ake ganin harin cikin gida ne a Kabul babban birnin kasar, a cewar NATO. Sojan da aka kashe din mai suna Brian Taylor na da 'ya'ya 7 ya taba zama magajin garin North Ordon da ke jihar Utah ta yammacin Amurka, kuma yana aiki a Afghanistan din ne tare da dogarawan tsaron ƙasa daga Utah din lokacin da al'amarin ya faru. Lauyan nan ɗan ƙasar Pakistan wanda ya kare wata mace Kirista wadda ta fuskanci hukuncin kisa saboda tuhumarta da aikata saɓo, jiya Asabar ya ce ya fi gudu daga Pakistan saboda tsoron za a kashe shi bayan wanke matar da kotun ƙolin ƙasar ta yi a farkon wannan satin, abinda ya janyo zanga-zanga sosai daga ƙungiyoyi masu tsauraran ra'ayi a faɗin ƙasar. 'Yan sanda jiya Asabar sun bayyana mutumin nan da ya kashe wasu mata biyu a wurin motsa jiki na yoga a Tallahassee na jihar Florida kafin shi ma ya kashe kansa.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Bonsa da ya haɗa shirin da bada umarni, sai injin namu Nika Ivanov, ni ne naku Abdul Aziz Adli Toro, ke cewa mu ne lafiya.
restez branchés sur le monde.